بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى إيا يمو ماتا دا من يما لممو da kuma sauran al'umma bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci kamar yadda muka ji bayani daga Malam Ibrahim da ya gabatarwa an nemi da iyi bayani ko iyi tsokaci akan wasu darussa daga rayuwar uwar muminai Hafsa ƴar Umar Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda ban san me yasa aka saka ni a tsakiyar malamai na ba amma alhamdulillah tunda malamai ne dama da hagu da ni kuma kusan duk darussan da zan ambata sun riga sun gaya mana da haka ni kawai zan gaya mana dan abin da ya sawwaka ni da fatan Allah ubangiji ya datar da mu zan yi magana akan Hafsa a gabobi guda biyar wanda a kowane gaba ila iya fitar da fa'ida guda daya sai ya zama fa'idojin guda biyar insha Allah sun gudatar da mu wace ce Hafsa Hafsa kamar yadda muka ji ita ce yar khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi Umar dan Khattab wanda kamar yadda malamin ya ambata shi Umar bakuraishe ne amma adi da haka ita ma Hafsa ta kasance al-adawi kenan Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda mahaifiyarta sunanta Zainabu yar Maz'un yar uwa ce ga wannan sahabi da ake kira Usman dan Maz'un Allah ya kara musu yadda baki daya Hafsa ita ce yar Umar wato ta fari ita ce babbar ya cikin ƴaƴan Umar Allah ya kara masa yadda da shi da ainihi wato ƴaƴansa Umar yana da ƴaƴa 13 to ita Hafsa a ɗakin su wajen wannan mahaifiya nasu Zainab yar Maz'un su uku ne kadai daga ita Hafsa din wacce ita ce babba sai ainihin Abdullahi da kake ji ake cewa Abdullahi dan Umar dakin su daya sai kuma wanda ake kira Abdurrahman al-Akbar wato Abdurrahman ba babba saboda Umar na da Abdurrahman kusan guda uku to an bambance su da cewa wannan Abdurrahman babba to dakin su daya kuma tsakanin haihuwar Hafsa da Abdullahi dan Umar kusan shekara 6 ne an haifi Hafsa kafin aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekaru 5 ma'ana shekaru 5 qabla al-bi'sa aka haifi Hafsa yar Umar Allah ya kara mata yadda ta musulunta tare da mahaifinta a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi a matsayin annabi da shekaru 5 a lokacin da Umar ya musulunta to tare suka musulunta da Hafsa kaga lokacin shekarunta kusan 10 kenan ta yi aure kafin ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji ummuna Khadija amma kuma ita wato aure ɗaya ta yi kuma wacce ta aura shi ake cewa Khunais ibn Khuza'a wannan Khunais dan Khuza'a yana daga cikin sahabban da suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha amma hijira ta biyu bai yi na farko ba sannan malaman tarihi suka ce bai auri Hafsa ba sai bayan dawowa wannan hijira domin a tarihi ba ji cewa Hafsa ta je ainihin wato ƙasar Habasha ba inda ko ya aure ta kafin sannan da tare za su je da haka sai da ya dawo a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga sahabbai su fara yin hijira su tafi Madina to shine aka ji cewa sun yi hijira ne tare da mijinta Khunais ba iya kiyaye yaushe suka yi auren ba a lokacin da suka yi hijira suka koma Madina malamai suka ce a shekara ta 2 ko ta 3 Allah ya mishi rasuwa sakamakon rauni da ya je a yakin Badar ko Uhud wadanda suka ce shekara 2 suka ce yakin Uhud kawai ya je a Badar afwan wadanda suka ce shekara 3 kuma sun ce ya je Badar ya je Uhud a shahidai ya rasu a mafi yawan zance bayan shekara ta 3 da an yi wato akai hijira aka dawo Madina kaga a lokacin shekarunta 20 kenan wannan shine gaban rayuwarta na farko rayuwa na biyu shine ainihin wato daga wannan lokaci sai Umar dan Khattab dan an ce ta a watan Sha'ban a wannan shekara ta 3 bayan hijira sai ta gama idda sai Umar ya fara duban wane ne wanda ya dace ya aure Hafsa saboda zaman da suka yi da Usman din can bata haihu ba na fata an gane Umar sai ya tunanin bari yazo ya samu Usman dan Affan domin shi kuma Usman a daidai lokacin shi ma matar shi Ruqayya yar manzon Allah ta rasu da haka sai Umar ya ga ga dama ta samu tunda Umar a Usman yanzu bai da mata bari in kawo mishi Hafsa domin ya aura yazo yi wa Usman magana Usman a lokacin sai ya ce ai shi a wannan lokaci ba wata ƴa mace da take burge shi a duniya da haka shi ba ta mata yake yi ba a ce wanda yake aure yar manzon Allah ta rasu kaga damuwan nan sai yasa ya ce bai da bukatar mata yanzu sai Abubakar Umar bai a hakura ba sai ya ga bari ya je ya samu abokin shi Abubakar babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abubakar zo ka aure yata Hafsa sai Abubakar ya share shi bai ce mishi eh ba bai ce mishi a ba to wannan abun ya fi bata wa Umar yar fiye da abin da Usman yace sai kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kai kara malaman tarihi suka ce sai manzon Allah yace wa Usman a yace ma Umar afwan shi Usman ina fatan Allah zai hada shi da wacce tafi yarka alkhairi ita kuma yarka Allah zai hada ta da wacce a da wanda yafi Usman alkhairi Umar zai bai fahimta ka ba bayan kwana biyu sai manzon Allah yace zai aure Hafsa kaga ba za a hada manzon Allah da Usman ba ko shi kuma Usman sai manzon Allah ya aura mishi kanwar Ruqayya ita ce Ummu Kulsum to da haka ainihin wato Hafsa ta zama daga cikin ummahatul mu'minin to Hafsa ita ce mace ta farko da annabi ya aura bayan hijira a garin Madina mun ji yanzu malamai sun gaya mana annabi ya auri Khadija ya auri Ummu Sauda da ainihin wato Aisha da a Makka amma dawowa Madina Hafsa ce manzon Allah ya fara aura da haka ita ce al-istafin matan manzon Allah ta hudu kenan an fahimta shi yasa wancan ne urduza yake cewa da yake lissafa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Khadijatun fa Saudatun Aishatun wa Hafsatun to a daidai wannan lokaci ina son ku kiyaye wannan gaban kun ga Hafsa yanzu ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mace ku guda biyu a gabanta to kuma wacce take da kananan shekaru a cikin su ita ce Aisha da haka a wannan lokacin ba ta da aboki wato na rijima irin Aisha shi yasa Aisha wannan lokacin take cewa hiya allati tusamini baina azwaji annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce take jayayya da ni ita Sauda ta dara fi shekaru to a daidai wannan lokacin sai zan suna ainihin wato rikici sosai ana cikin wannan yanayi manzo Allah sai ya aure wasu matan kamar irin su Zainabu yar Jahash irin su Ummu Salama to daga nan kuma sai Hafsa da Aisha sai kuma suka dinke jama'a kun fahimta ko kun san yawanci mata dama ba kwa kawanceceniya sai kun gama rigima tsakaninku idan kuma aka fara kawance sai ku ga kawancen yayi karfi to daga wannan lokacin sai aka hada wani group guda biyu a gidan manzon Allah wacce Aisha da Hafsa da ainihin wato ita wancan Sauda da kuma Safiya ita ma bayan an yi gumurzu da ita daga ƙarshe aka hadu su ne group daya su kuma sauran matan ɗaya group din Aisha ita ce shugaba a nan Ummu Salama ita ce shugaba a can to wannan alaka da ya kullu tsakanin Hafsa da Aisha sai ya zan yanzu suna da wani irin wato kusanci fiye da dukkanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka hauri Zainab sai wasu al'amari suka faru daga ciki manzon Allah kafin ya zo ɗakin Hafsa zai fito ɗakin Zainabu ne sai ya shiko na Hafsa daga na Hafsa sai na ainihin wato Aisha to sai zan Zainab ita ma ta tsole musu ido to kuma tana da wata ɗabi'a wanda manzon Allah yana sha'awar wannan ɗabi'a duk sanda annabi ya zo ɗakin ta sai ta gabatar wa manzon Allah zuma annabi ya sha annabi yana son shan zuma to sai ya zan wannan zuman Hafsa da Aisha suna jin haushin abin da take yi da haka sai suka hada baki cewa duk ran da ya fito daga ɗakin ta yana shigowa ɗakinki yace kina jin ainihin wato wani yanayi mara daɗi dan manzo Allah shi kuma baya son a ji wani abin kyama ta tare da shi ileko yana shigowa ɗakin Hafsa sai ta ce me yake wannan irin tashi haka manzo Allah ya ce ba wani abu zuma ne na shawo a ɗakin Zainab sai ce kai wannan zuman ko sun shawo madaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ba dadi amma sai ya dake yana shiga dakin Aisha ita ma sai ta irin haka kaga hada baki irin na mata ko sai sa mata wato sai Allah eh yadda kake ganin kai jarumi ne wallahi an ka zo gaban mace ka kwantar da kanka in ba haka ba za ka sha mamaki manzo Allah haka ya sifanta su yace ban taba ganin wato mai rauni amma wacce take kada jarumin namiji mai kaifin basira min ihdakunna ya ma'sharatin nisa alherin Allah ya kai ga mata ko to me ya faru wannan al'amari sai ya tarwa manzon Allah hankali sai manzon Allah ya ce to daga yau na haramta wa kaina shan zuma shine Allah ya saukar da ayan suratul tahrim ya ayyuhan nabiy limatu harrimu ma halallahu lak kaga sakamakon kisisi nan wa Hafsa da Aisha wasu malamai suka ce wani al'amari ya kara faruwa wata rana Aisha ita take da girki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin wato a yamma sai ya shigo da ɗaya daga cikin sadakunsa Mariya al-Kiftiya ya shigo da ita ɗakin Hafsa ya ainihin wato tare da ita ko ya kwanta da ita Hafsa sai ta shigo ɗaki a daidai lokacin ta zo ta ga manzon Allah sai hankalinta ya tashi tace ya za a yi min haka ranan girki na sannan kuma a cikin ɗaki na akan gado na gaskiya ban ji daɗi ba kaza ka sai annabi ya ce to kina son in yi wani abu wanda zai sa ki yi hakuri akan wannan al'amarin tace menene manzo Allah ya ce daga yau zan haramta wa kaina wannan matar Mariya tace a ko in an yi haka ko an biya ni dama abinda suke nema kenan saboda Mariya kyakkyawa ce to ta tsole musu ido duk da ita fa baiwa ce ko kuma sadaka ce an fahimta ko amma sai manzo Allah ya mata sharadi yace wannan al'amari kake ga yawa kowa tsakani na da ke ne tace ai an gama ba dai ka haramta maka kanta ita ba annabi ya ce eh shikenan manzon Allah na fita kafin ka ce bihin tace tayi sallama kofar dakin Aisha Aisha kunnin ki nawa ce akwai labari kenan yace mutumiyar yau an haramta ta ba haka kuke yi ba fata Allah ya gafarta mana da kuwa ki daya an haramta wa Mariya ai ko sai suka tafa kamar yadda kuke yi din nan ko to nan take sai ga wahayi daga saman bakwai Allah ya tona asirin abin da suka yi shine wasu malamai suka ce Allah yake cewa wa in asarra nabiyyi ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azhara Allah alayhi arafa ba'dhu wa arada an ba'd annabi yazo ya fada mata shine sai su kuma abin ya daure musu kai dan sun san wannan labarin tsakanin su ne ba wanda ya sani shine suke cewa man anbar aka hada manzo Allah yake nabba an yal alimul khabir Allah mai bada labari mai tona asiri shi ya tona mun asiri da haka ku tuba abinda kuka yi ba daidai bane to wannan al'amari wasu malamai suka ce shi ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji babu dadi tare da Hafsa da haka sai ya kudira aniyan zai sake ta tare da wasu malamai sun ce asalin dalilin domin Hafsa ta taba fuskantar saki shi yasa na kawo shi a haka a gidan manzon Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudira aniya sai ga malaika Jibril Allah ya turo shi cewa ya je ya gaya wa manzon Allah ya fasa wannan kudirin na ainihin wato yunkurin sakin Hafsa fa innaha qawwamatun sawwama domin Hafsa tana da yawan sallah na nafila sannan kuma tana da yawan azumin nafila manzon Allah sai ya fasa sakin ta a wasu kaunan aka ce ya aikata sakin a aikace ya sake ta har Abu Nu'aymin kamar da ya kawo kissoshin guda uku a cikin al-Ilya yace sai kannin mahaifin ko ɗan uwan mahaifin Hafsa suka zo gidan akwai wanda ake cewa Qudama akwai wanda ake cewa Usman dukkan su ƴaƴan Maz'un ɗan uwan mahaifiyar ne suka zo gidan suka zo su binciki me yake faruwa domin su yi wa Hafsa fada sai suka same ta tana ta rusa kuka tana ganin su tace wallahi baba ko baffa ko kawu ko wane ne wallahi ba wai nayi ganganci bane zaka fara bada uzuri kafin su fara mata fada sai manzo Allah ya shigo daki manzo Allah ya ce ai malaika Jibril ya zo ya same ni ya ce in maida ta saboda sawwama ce qawwama sannan wahiya zaujatuka fil janna matarka ce a aljanna a wani labarin har ila yau aka ce har wato labari ya kai ga Umar Umar ya fito yana ainihin wato ta watsa ƙasa akan shi yana cewa Umar ya shiga uku ya lalace shikenan Allah ya fita cikin lamarin Umar har ƙarshi da take gidan manzon Allah annabi ya sake ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya tausaya wa Umar saboda darajar shi sai Allah ya aika malaika jibril ya ga wa manzo Allah ya maida ta ashahid ko ma wanne ne dai wannan shine abin da ya faru game da batun sakin Hafsa da kuma maida ta sannan kuma aka saukar da ayan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li iddatihin to wannan shine irin abubuwan da ya rinka faruwa da Hafsa a gidan auren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wacce wannan dalili yasa Umar aka ce daga wannan lokacin sai ya rinka ainihin wato ba Hafsa close matching baya nisa da ita dan tunda har ta taba yin abin da yasa annabi ya yunkura ko ya sake ta to yana jin tsoron nan gaba kacce kuma binibini Umar zai zo gidan sai ya shigo ɗakin yaya zaman ku yaya labari ba matsala dai ko har ya gaya mata maganar can da kuka ji mallan ya gaya mana Umar yake ce mata ki bi a hankali kin ga wannan yar faran nan kada ta tsole miki ido cewa annabi ya fi kaunanta matsayinki daban nata daban da haka ki zauna ki bautan Allah a ɗakin mijinki ki mutu ki zama daga cikin matan manzon Allah to kuma Allah ya sa wannan wa'azi yayi mata tasiri shi yasa ranan da suka taba haɗewa manzon Allah matan duka har annabi ya kaurace musu a gidan yayi kwana 29 bai shigo gidan ba da labari ya kai ga Umar Umar agigice ya zo gidan yace naji labarin manzon Allah ya kuma sakin ki ko ba ki ji maganar da na gaya miki ba yayi mata fada yace to mu dai ba mu sani ba ya sake mu ne ko bai sake mu yace wallahi in manzon Allah ya sake ki a wannan karan ban san ta yaya kuma zan je in fuskance ki ba kin san dai an taba yin daya a baya daga ƙarshe bayyana Umar yazo ya samu manzo Allah nabi yace bai sake su ba yayi murna yayi farin ciki haka Umar yayi ta fatan Allah dai ya sa auren ya wanzu har Allah madaukakin sarki yazo ya tabbatar da cewa to waɗannan su ne matanka duniya da lahira la yahillu lakan nisa min ba'dihinna walau a'jabatka husnuhunna ila akhir al-aya to me nake son fitar a gargashin wannan mu duba daga ainihin wato wancan tasowan Hafsa zuwa daidai wannan gaba a rayuwarta waɗanne darussa za mu fahimta na ɗaya Hafsa ta samu tarbiyya a gidan mahaifinta shi yasa duk yarinyar da ta ainihin wato kibin iyayenta har ya zan tarasa tarbiyya ƙarshe ta je ta biya wa ɗan kani wood ko noli wood ko whatsapp wood ko wani irin wood wood da suke bi ko ta lalata rayuwarta wannan ya nuna ba ta ɗauki rayuwa irin na matan manzon Allah dan kun ga Hafsa yadda ta yi albarka irin yadda sauran matan manzon Allah suka yi albarka saboda ta yi biyayya ga mijinta har aka ce sunan da Umar ya sa mata na Hafsa malamai suka ce daga kalman ar-rahmani ar-rahma wato iglet kenan wannan shaho ake cewa ko to ta macen Umar ya sa mata ne domin yana fatan ta zama wata gwarzuwa jarima ile ko yadda ya zata haka abin ya kasance wasu malamai suka ce a'a daga ainihin wato sunan Hafsu ne ita kuma aka sa mata Hafsa ko wannan shi ma kage dai zakanya kenan wato suna ne na nuna fatan yarinyar ta zama wata jarima gwarzuwa kuma ile haka ta zama shi yasa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka ce Hafsa ta zama ainihin wato wata mace wacce take da ƙarfin zuciya da take tunkaran al'amura da ilimi domin Allah ya sa ta yi ilimi ta yi yaki da jahilci da haka ta karantar da wato ilimomi daga manzon Allah da dama aka ce tana da hadisai sun kusa 60 Bukhari da Muslim da sauran malamai duk sun fitar da shi to kaga wannan idan bata tsaya ta nuna wannan jarumtar ba za a yi haka ba sannan ku duba lokacin da Abu Bakr ne Siddiq suka yi ittifaki akan za a fitar da mushafin Al-Qur'ani an rubuta Al-Qur'ani a wannan lokacin sai aka bar shi a hannun khalifa manzo Allah shine Abu Bakr bayan rasuwan Abu Bakr da Umar ya zama khalifa wannan mushafin Umar ya ce a dauka a kai wa Hafsa ta aje shi saboda ya gamsu da ita ke yanzu idan mijinki malami ne ko mahaifinki malami ne ya kike kula mishi da littafan shi akwai matar da duk littafan mijinta to sai dai ta watsar da shi a zuba mishi manja yara su fitsari a kai amma kayanta na danki suna nan kullun tana sharewa kaga baki zama irin Hafsa ba Hafsa ita ta kiyaye mushafin Al-Qur'ani har lokacin rasuwanta a zamanin Usman ne ya je nema alfarman ta bashi wannan kofin sai a ƙara yin wasu nuska daga mushafin Al-Qur'ani daga nan aka kiyaye mana Al-Qur'ani wanda gashi yau muna alfahari da shi a matsayin littafin Allah da muke haddacewa. Sannan kuma daga cikin abin da zamu dauka na darasi shine ashe wannan ya nuna idan ana ainihin wato gidan miji to kokari ake a bi Allah a bi kuma miji a gidan aure. Shi yasa aka ce Hafsa tana kishi akan manzon Allah matuƙa farkon lokacin auren Safiya aka ce sai da ta rinka gwaba mata magana tana ce mata ibnul yahudi ƴar yahudawa. Hafsa Safiya tazo tana kuka a gaban manzon Allah. Annabi yace lafiya? Yace Hafsa ce take zagi na wai ni ƴar ba yahudi. Manzon Allah yace to sai me ki gaya mata ai ubanki ko kakanki annabi ne shine Ishaq kuma dan uwansa amminki kenan shi ma annabi ne kuma gashi kina karkashin annabi to ita a gaya mana a cikin dangin su waye annabi misali ko shine sai Safiya ta dan samu dan karfin zuciya haka sai sa wani lokacin mata na rikici to ba laifi miji ya dan goyi bayan wanda aka cuta ka dan saboda a dan daidaita ko. Sannan manzo Allah sai ya ce wa Hafsa ittaqillaha ya Hafsa kiji tsoron Allah. Kaga wannan ya nuna irin zamantakewa da suke yi suna yi ne domin dai su nuna kaunan su ga manzon Allah da kuma ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Dan uwa masu albarka, kamar yadda nace duk wani fa'ida da muke bukata to malamai sun riga sun fitar mana da shi a cikin bayanan su. Ni kawai ba dan ainihin wato tsari da aka yi ba to babu bukata sai nayi wani magana dan haka anan zan saurara insha Allah saboda yanayin lokaci. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.